Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 8 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, sojojin Isra'ila sun bindige wasu Falestinawa shida har lahil a yau din nan Juma'a. Kasar Japan ta yi alƙawarin bayar da gudummawar dala biliyan 4.5 ga Ukraine saboda yakin da take yi da Russia. Sannan ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce an gano wani balanbalan na leƙen asiri mallakar China a ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar Niger sun buƙaci gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta soke duk wani lasisin haƙo ma'adanai a cikin ƙasar musamman na kamfanin Areva mallakar Faransa.
Shekara fiye da 50 cikin jihar da ta mutsagar suke fiddo arzikin ƙasa. Arzikin ƙasar nan babu abin da ya amfani jihar mutsagar ko ta Niger ma. Majalisar ceton ƙasar Niger sai mun zama ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin dukan da ba mu gane da Jenius suke muna almandan ta amshe lasisin su.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an kammala taron kwanaki biyu na ministocin wanzar da zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2023 a babban birnin Ghana. Cikin mahalarta taron har da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield. Sannan za mu kawo muku rahoto akan wani taron ƙarfafa gwiwar matasa da aka yi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya wanda ya ja hankali akan jajircewa don dogaro da kai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda zai tattauna kan batun kwararar bakin haure zuwa jihar New York da ke nan Amurka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum mai saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Sojojin Isra'ila sun bindige wasu Falestinawa shida har lahira a yau din nan Juma'a a wani sansanin ƴan gudun hijira daura da garin Tubas wanda ke ƙarƙashin mamaya a yamma da kogin Jordan. A yau din nan Juma'a din har ila yau rundunar sojin Isra'ila ta mai da martani kan wani bincike game da mutuwar wani ɗan jaridar Reuters a kudancin Lebanon a ranar 13 ga watan Oktoba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce rundunar sojin Isra'ila ta faɗi a wani bayani ba tare da ambatar sunan ɗan jarida Issam Abdullah ba cewa a lokacin da abin ya faru mayakan Hezbollah da ke Lebanon sun ƙetare kan iyaka suka kai hari. Don haka sojoji na Isra'ila suka buɗe wuta don hana Hezbollah shiga Isra'ila. Kasar Japan ta yi alƙawarin bayar da gudummawar dala biliyan 4.5 ga Ukraine saboda yakin da take yi da Russia, a cewar Prime Minister Fumio Kishida a wata shela ta jiya Alhamis. Daga ciki za a ware dala biliyan 1 saboda tallafin jinƙai. Da yake mayar da bayani jiya Alhamis a jawabin da yakan yi kulle yaumin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Japan ƙasa ce mai tsayayyar aƙida musamman ma game da irin goyon bayan da take baiwa ƙasarmu da mutanenmu, kuma ina mai godiya saboda wannan taimakon. Wani harin jirgin Rasha mara matuƙi ya halaka wani mutum sannan ya yi ɓarna a wata tashar jirgin ruwa da ke yankin Odessa na Ukraine ɗin, a cewar gwamnan yankin jiya Alhamis. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce an gano wani balanbalan na leƙen asiri mallakar China a mashigar ruwan Taiwan da kuma wata babbar tawaga wadda ta hada da jiragen yaƙi na sama da na ruwa. Rundunar sojin Taiwan ta ce balanbalan ɗin ya yi shawagi ta wajejen kudu maso yammacin birnin Kelung mai tashar jirgin ruwa wanda ke arewacin ƙasar da daren jiya Alhamis, sannan ya nufi gabas kafin ya ɓace watakila ma cikin tekun Pacific. To amma da alamar rashin tabbas kan koshin ɓangaren soji na jam'iyyar Communist mai mulkin China ne ke sarrafa balanbalan ɗin kai tsaye ko a'a.
To kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Gamayyar kungiyoyin farar hula a Niger sun buƙaci gwamnatin mulkin sojan kasar ta soke duk wani lasisin hako ma'adinai a cikin kasar musamman na kamfanin Areva mallakar Faransa dake aikin hako uranium a arewacin Niger. Tunde bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger kungiyoyin ke ganin lokaci yayi da kasar za ta raba gari da Faransa bayan shafa shekaru fiye da 40 tana dibar arzikin kasar ba tare da Niger ta samu wani ci gaba ba in banda gurbatar mahalli. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aika mana da wannan rahoton.
Tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne kungiyoyin ke fatan ganin gwamnatin mulkin soja ta soke duk wani lasisin da gwamnatin da aka hambarta baiwa kamfanonin kasashen waje. Tun shekara 2014 ne dai aka shiga takun saka tsakanin wasu kungiyoyin farafulla da gwamnatin kai yadda gwamnatin wancan lokacin ta karya dokar kasar Niger inda ta baiwa kamfanonin kasashen waje lasisin hako ma'adinai musamman karfa uranium a arewacin Niger. To sai dai gamayyar kungiyoyin fararen fulla sun buƙaci ga gwamnatin mulkin soja da ta soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanonin kasashen waje ba bisa ka'ida ba ba tare da wata wata ba. Malam Suleiman ɗan kungiyar farafulla ne da ke goyon bayan sojoji ya bayyana dalilan su.
Shekara fiye da 50 cikin jihar da ta mutaga da suke fiddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani jihar mutaga da ko ta Niger ma. Mu lallai mun ribanci kura wanda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Niger wato CNSP ta maza maza ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanonin da ba mu gane yarjejeniyar su suke muna almun dan ta amshe lasisin su.
Mafi yawan kungiyoyin dai sun bayyana damuwar su ne kan yadda kamfanonin ke amfani da arzikin kasar Niger ba tare da Niger ta ci moriyar sa ba. To sai dai domin ganin al'umman Niger sun ci moriyar arzikin da Allah ya horewa kasar kungiyar suka buƙaci ga hukumomin mulkin sojan da sake duba dokar ba da lasisin hako ma'adinai a kasar. Abdullahi Sidu shugaban gabayar kungiyoyin farafulla na ɗan suwasan dai.
Gwamnatin mu dai fermi da exploitation da aka ba na uranium aka ba Faransa shi wannan fermi a janye shi tunda bai kamata ba ba a yi shi bisa ka'idoyi ni ba ba a yi sa bisa kan hanya ba tunda yau exploitation na imuran ya kai shekara goma ya hukuta shekara goma tun da min dozi ya kamata a harashi har yanzu ba a harashi ba anauke kuma kudirin kasan mu ya ba da hanyoyi da ya kamata a bi don wannan arziki a hidda shi kuma faransa bai yi respectan su ba ya kamata a ce fermi in an ja ya mai.
Sai dai kungiyoyin sun shigar da karar wasu kamfanonin kasashen waje a wata kotu da ke birni ya mai saboda yadda aka ba su lasisi ba bisa ka'ida ba inda suke neman kotun da ta soke lasisin. Alhassan Barka ɗan kungiyar farafulla ne a Agadez ya bayyana dalilan su na shigar da kara a gaban kotun.
Insha Allah za mu hawa filin shari'a da su cikin watan Januwaru na shekara ta 2024 insha Allah za mu samu nasara bisa kansu insha Allah tunda duk korafin da muke namu mun ce a fudda hakkin talaka bai kamata ana fudda uranium ba yana sa mutane cututtuka iri-iri yana kai su lahira kuma babu komi ba su ganin komi sai dai tabba sai dai kura shine muka ce wannan ya kamata a ya isa.
Kotu abin niyya mai ta fitar da ranar 10 ga wata kamawa na sabuwar shekara a matsayin ranar da za ta yanke hukunci a cikin wata sanarwar da ta fitar. Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
To Maryam, rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron gwamnatin Taliban ta Afghanistan sun kashe wani dakarin kungiyar ISIS sannan suka kama wasu da dama a wani samaman da suka kai da dare a wasu sansanonin kungiyar mayakan da ke daura da iyakar kasar Iran. Wannan aikin soji da aka yi a lardunan Herat da Nimrus da ke yammacin kasar an auna ne kan abin da aka kira wata muhimmiyar gamayya tarishin kungiyar ISIS da aka fi sani da ISIS Khorasan a cewar wata kafar labarai mai nasaba da Taliban a yau dinnan Juma'a. Wannan gamayya tana da hannu a wasu hare-haren da aka kai kan 'yan Shi'a a kasar Afghanistan a cewar Al-Masad wadda aka kafa da zammar dakile farfagandar ISIS Khorasan a kasar da kuma bayar da rahoto kan yadda Taliban ke daukar mataki kan 'yan ta'adda a kungiyar. A ƙarshe kungiyar sa ido kan sha'anin muhalli ta zargi wani sabon kamfani da ke Mexico jiya Alhamis da saba dokar ƙasa da ƙasa kan cinikayya. ta wajen sayar da wani sinadarin inganta lafiya wanda ake yi daga wani nau'in kifi na tutaba da ke fuskantar barazanar shudewa. Kamfanin ya sayar da sinadarin a kasashe da dama ciki har da Amurka da China. Yan raji sun gaya ma kafar labarai ta AP cewa sun damu da yadda kamfanin mai suna da Blue Formula zai iya sayar da nau'in kifin da aka hana sayar da shi kuma ya haka din babu sakaida ba. Maganin wanda kamfanin ke kira sirri mafi kyau na lafiya da ke boye na cikin wata hoda mai kunshe da sinadarin wanda ake samowa daga kifin akan sha maganin ne da in aka hada da ruwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. An kammala taron ministocin wanzar da zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2023 a Accra babban birnin Ghana. Manufar dai taron ita ce neman hanyoyin magance kalubalen da ke fuskantar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da kuma yin aiki don cimma sakamako na hakika wajen bunkasa tasirin ayyukan wanzar da zaman lafiya a duniya baki daya. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron na wuni biyu da aka kammala a Accra babban birnin Ghana ya samu halartar wakilai sama da 600 da suka hada da ministocin tsaro da na harkokin waje da wasu manyan jami'an gwamnati da na soja. Yayin jawabin ta wakilin Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da nuna jagoranci ta gari tare da jajircewa wajen inganta aikin wazir da zaman lafiya a sassan fadin duniya.
The United States is the world's largest peace.
Tace Amurka ita ce kasa mafi girma a duniya da take taimako wajen karfafa samar da zaman lafiya a sassan duniya. Tun daga shekarar 2005 mun kashe kusan dala biliyan 1.8 don taimako a wannan fanni. A shekarar 2023 kadai mun zuba dala miliyan 74 ga shirin samar da zaman lafiya na duniya. Babban manufar wannan taro na ministoci shine haɗin gwiwa. Kamar yadda kuke gani daga alkawuranmu, mun yi imanin cewa karfafa kokarin wazir da zaman lafiya yana daukar mu dukkaninmu mu haɗa kai. Don haka a yau muna alfaharin sake tabbatar da bada gudunmuwa wajen karfafa haɗin gwiwa tare da tallafawa wanzar da zaman lafiya a duniya, inji ta. Shi kuma mataimakin shugaban Ghana mai masaukar baki ya ayyana farin cikin sa matuka kasancewa Ghana ita ce kasar Afirka ta farko da ta karbi bakoncin kasashen duniya a taron wazir da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya. Yace
we are very honored and privileged.
Za mu ci gaba da jajircewa domin bada namu gudunmuwa wajen karfafa wazir da zaman lafiya da fatan za a ci gaba da tattaunawa kan sabon ajandar samar da zaman lafiya tare da samar da wani sabon tsalo da wazir da zaman lafiya da kuma tasirin da tura sojoji ko dakaru za su yi akan manufofin da ake nema a cimma. Wakilan sun kuma tattauna kan batutuwa daban-daban da suka hada da ƙara fararen hula da hanyoyin sadarwa da lafiyar kwakwalwar masu wanzar da zaman lafiya da rawar da mata ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a duniya da dai sauransu. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. To daga Ghana yanzu kuma sai Najeriya. An gudanar da wani taron karfafawa matasa gwiwa a birnin Tarayya Abuja akan jajircewa wajen ayyukan ci gaban rayuwa. Taken taron shine Connect the Dots, wanda ya jaddada cewa duk wanda ya yi tsayin daka wajen neman na kansa to tabbas zai cimma burinsa nan gaba. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta aika mana da wannan rahoton.
Mahalarta taron musamman mata sun gabatar da labarin yadda suka shagogar maya cikin yanayi na tausayi, rashin abin hannu da kalubalen rayuwa har suka cimma gaci na samun ilimi da ayyuka ko kuma sana'o'in dogaro da kai. Baya ga haka kuma an kaddamar da littafi mai taken Jajircewa a rayuwa waje da garin ka na haihuwa, wanda uwar taron yar jarida kuma wakiliyar muryar Amurka a Abuja Halima Abdulrauf ta wallafa. Ta ce gwagwarmayar da iyayenta suka sha ne ya farkar da ita tun tana karama wajen jajircewa a rayuwa kuma hakan ya sa ta jure duk wasu kalubale danganin ta cimma buri
abinda ya faru da iyayena shekaru 23 da suka gabata na ga iyayena sun rasa komai daga sama zuwa ƙasa na ga babanmu bai samu sanyin gwiwa ba ya ci gaba da jajircewa ya taba nan ya je can domin tabbatar da cewa an ba mu abinci an ba mu ilimi ni a waje na jajircewa shine ganin irin matakan da iyayena suka dauka bayan irin iftila'in da ya faru da su to dorawa a inda suka tsaya shine abin da ya jawo ra'ayina kuma ganin cewa mu matasa musamman a arewacin Najeriya muna da wata dabi'a na ganin cewa inda muka girma inda muka tashi mun fi son mu zauna a wajen to kuma idan zaka yi fice a duniya ko zaka samu ci gaba wani lokaci sai ka bar inda ka saba wato comfort zone kenan
mai taimakawa shugaba Tinubukan harkokin labaru Abdul Aziz ya ce hakika taron abun koyi ne kuma hakan zai taimaka wajen rage dogaro ga gwamnati dan samar wa matasa abin yi
kada kai tunanin me kasar ka za ta maka kai tunanin me za ka yi wa kasar ka ba wai lalle sai kasa ba al'ummar ka inda muke zaune a cikin al'umma da sauransu kuma sannan duk da halin da ake ciki da tattalin arziki amma duk da haka har yanzu akwai damarmaki Bahaushe ya ce wai Allah ya ce ba wa tashi in taimake ka in wannan sana'a ta ki a koma wannan idan kuma kana yin wata sana'a gari su nemi hanyoyin da zaka inganta ta da inda hanyoyin da zaka jawo hankalin a customer da sauransu don Allah ya yarda za a samu saukin al'amura
Honorable Gambo Manzo wanda shine mai taimakawa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan harkokin siyasa yayi kira ne ga matasa da su zama masu gaskiya da shiga abubuwan da za su kawo ci gaba a yankin arewa da ma kasa baki daya
kiran rayuwa matasa shine din da kadance kanka a rayuwa ka zama jajircacce ka zama mai neman ilimi a koda yaushe kuma ka zama mai gaskiya duk abin da ake na kawo ci gaba ka saka kanka a ciki to idan ka shiga cikin Allah da zaka samu nasara kuma zaka kawo kanka daukaka da kuma yankin mu na arewa da kuma kasar mu baki daya
tsohuwar kansila dake wusa na Amaka Honorable Zainab Buba Galadima ta yi jinjina ne da kuma cewa irin waɗannan taron zai taimaka wajen haɗin kan matasa
wallahi na ji dadin taron nan dan da nazo da safiyo ina mata kuka dan akwai wasu da suka yi maganganu akan jajircewa gaskiya azmatashiya ta yi kokari sosai kuma muna fata idan irin mu za mu dinga yin irin wannan alliza a samu a haɗa kawunan matasa mu samu mu ci ma buri da yake gaban mu
sauran mahalarta taron sun tofa albarkacin bakin su
sunana na fi nuna inda bo ni ne sarkin kasuwa na Kano to duk wata amace in ta tsaya ta dage ko menene za ta yi koyi da Halima har Allah ma zai isa ta fara Halima dan haka mu a kullun muna sha'awa mu ga ƴan uwan mu maza da mata an zo an samu haɗin kai domin shine zai kawo a fidda kai daga cikin halin da yake ciki na zaman banza da shaye-shaye
sunana Maryam Idris zuwa wannan taron gaskiya ya ƙara mini ƙaimi akan inda kufa domin in samu ci gaba akan abin da na sa gaba kafin zo nan gurin akwai abubuwa da yawa da na sa a gaba ga ideas kala-kala kana da shi amma sai ka ta ko sanyin jiki zan ce ko san jiki akwai abubuwa da dama da ke sa mutum ya ji baya so yayi na farko in kai mutane za su karba in kai za a gane ka amma zuwa na wannan taro abin ya ƙara karfafa min gwiwa ya bani ƙarfin gwiwa ina ganin cewa ashe ma wauta nake yi da za a ce wai na zauna ga abu na gaba na gashi ina gani ya kamata in yi amma na
waɗanda suka shirya taron sun sha alwashin mai da shi na ƙasa da ƙasa kuma za a rika gudanar da shi sau hudu a shekara don karfafa dogaro da kai Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da bakin hawaye kalla 10,000 ke shiga birnin New York a kowane wata a kwanan nan. Mazauna birnin wanda ya fi yawan jama'a a Amurka sun fara nuna damuwa kan tarin mutanen da ke kara cunkusuwa a birnin. Hakan ya sa hukumomi su ma suka fara lalubar hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala. Yau batun da shirin na duniyar Amurka wannan makon zai yi nazari a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To mazauna wani yankin birnin New York dake nan Amurka sun gudanar da wani gangamin nuna farin ciki a kwanan nan bayan da aka janye shirin gina wani matsugunin bakin haure a unguwar su. Curtis Silva dan fafutuka ne dake kuma neman takarar mukamin magajin gari a birnin New York.
I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in.
Yace na san cewa ko mutanen dake marhaban da zuwan bakin hauren sun fahimci cewa zuwan bakin na janyo mana matsaloli. Yayin da birnin ya karbi bakuncin bakin haure sama da 100,000 magajin garin na New York Eric Adams ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar hakan ya haifar da dimbin matsaloli ga birnin.
And how dare anyone say New York City is not going through a crisis? And here's the sad part about it, folks.
When you yace dan me wani zai ce birnin New York baya fuskantar matsaloli. Wani abin takeici shine idan mutum 10,000 suka shigo za a shiga cikin matsaloli. Ba sai na tsaya ina muku dogon turanci ba. Babu haufi wannan lamarin zai iya din kusar da birnin namu. Wani sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a da kwalejin Sena ta gudanar ya nuna cewa ra'ayin mazauna birnin na New York ya fara sauyawa kan zuwan bakin haure. Steven Greenberg na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin ƙuri'a jin ra'ayin jama'a a kwalejin ta Sena.
79% of Democrats, at least 79% of Republicans, 79, at least 79% of Independents.
Yace kashi 79 cikin 100 na 'yan Democrats, da kashi 79 cikin 100 na 'yan Republicans, da kuma kashi 79 cikin 100 na waɗanda ba sa goyon bayan wata jam'iyya. Duk sun ce kwararar bakin haure cikin birnin babban matsala ce. Ina ga wannan batu na shigowar bakin haure yana shafar yadda masu zaɓe suke kallon shugaban ƙasa.
The president
Muzaffar Shisti babban jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare kan al'amuran bakin haure yana kuma ganin wannan lamari na kwararar bakin haure zai iya haifar da matsala ga zaben 2024 dake tafi.
It is going to have some dent in the election. How much?
Yace tabbas hakan zai iya haifar da gidi ga zaben, amma yanayin girman matsalar shine ba mu sani ba, domin har yanzu sauran mu kusan shekara guda kafin zabe. Ba mamaki matsalar ta ragu zuwa lokacin, amma dai ina ganin hakan zai yi tasiri. Magajin gari Adams ya aiwatar da wasu matakai da za su dushe kirkirin da birnin na New York ke da shi don a karkatar da hankulan masu sha'awar zuwa birnin. Amma duk da haka da yawa daga cikin bakin hauren da ke turowa zuwa New York na ganin birnin na tattare da hanyoyin samun arziki. Monteo na ɗaya daga cikin bakin hauren da suka isa birnin daga ƙasar Angola.
Somebody recommended me to come here because I can get an idea of the city.
Yace wani ne bani shawara na zo nan saboda na saba da birnin. A nan zan iya samun inshorar lafiya ta Medicare. Zan kuma iya samun matsuguni. Idan ka zo a matsayin bako, wurin da ya fi dacewa ka zauna shi ne birnin na New York.
The best city to you to live is in New York.
Sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Domin wasu daga cikin mazauna yankin Manhattan har tarbar bakin suke yi da ma ba su taimako. Elize Tillman, director ce a kungiyar Team TLC mai ba da tallafi.
New Yorkers have been very, very welcoming and generous.
Ta ce mazauna New York masu son baki ne kuma masu kyauta ne. Mun san cewa mazauna birnin ba gwamnati ba ne, amma al'ummar wannan jiha za su ci gaba da lalimar habin tare da ba da tallafi ga bakin hauren da ke zuwa.
Welcoming, giving, generous, kind-hearted people.
Yayin da batun bakin hauren ke ci gaba da janyo cece-kuce a manyan biranen Amurka, tasirin kwararar su ta fuskar sajewar su da jama'a da rawar da za su taka a fagen siyasar kasar wani abu ne da lokaci ne kadai zai iya fayyacewa. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin Aaron Renan da ya hada asalin rahoton, sai kuma Fiona Nandudu da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sako mu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. to muna ikirarin da mataimakin shugaban kasa Senator Kashim Shettima yayi na gudanar da binciken kokon akan harin bam da aka kai a garin Tudunbiri domin hukunta duk wanda aka samu da laifi ya tabbata domin an jima ana ruwa kasa da shanyewa muna addu'ar Allah ya ji kan waɗannan al'umma da rahama sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sulitan Karkar dukkanin su a jihar Jigawa wannan sako na cewa zanga-zangar da al'ummomi wasu unguwanni a Kano Najeriya suka yi a shelkwatar ƴan sanda domin neman yadda za a kawo ƙarshen sake salo da gungun ƴan daba suke yi na tsarin bin gida-gida suna fashi yayi daidai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usaini Danguti Karasuwa da babagana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Jamila da Fati mata Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce haɗewar da manyan jam'iyyun adawa suka yi domin karɓe mulki a hannun jam'iyyar APC bayan sun kwashe tsawon lokaci suna korafin cewa APC na gasa ma 'yan Najeriya aya a hannu muna addu'ar Allah ya ba su nasara domin wallahi ko Fir'auna bai azabtar da al'umma irin yadda shugabannin jam'iyyar APC ke azabtar da al'ummar Najeriya ba a ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu ikon fita Najeriya mu koma wata ƙasa ko mu samu sa'idar rayuwa sako mu na ƙarshe ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari yace VOA Hausa dan Allah ku gaya ba dan majalisa mai wakiltar Shagari da yabo cewar yanzu shekara ɗaya kenan da daukar alƙawarin da yayi cewa idan ya ci zabe zai inganta Shagari ta gabas da hanyoyi kuma Allah ya sa ya ci zabe tare washi abubuwa yake da wuya sai muka daina jin duriyar shi to fa ya kamata ka sani wani aka sauke kafin ka dire kan kujerar mulki dan haka ganin gawan wani a makara ya ishi mai rai wa'azi
madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to a takaicen sojojin Isra'ila sun bindige wasu Falastinawa shida har lahira a yau din nan Juma'a a wani sansanin ƴan gudun hijira daura da garin Tubas wanda ke karkashin mamaya a yamma da kogin Jordan a yau Juma'a din har ila yau rundunar sojin Isra'ila ta mai da martani kan wani bincike game da mutuwar wani dan jaridar Reuters a kudancin Lebanon a ranar 13 ga watan Oktoba ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce an gano wani balambalan na leken asiri mallakar China a mashigar ruwan Taiwan da kuma wata babbar tawaga ba tare da wato ta sojoji da ake ganin na da nasaba da wani shiri da ba zai kyau ma yankin ba kasar Japan ta yi alkawarin bayar da gudummawar dala biliyan 4.5 ga Ukraine saboda yakin da take yi da Russia a cewar Prime Minister Fumio Kishida a wata shela ta jiya Alhamis daga ciki za a ware dala biliyan 1 saboda tallafin jinkai rundunar wato rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron gwamnatin Taliban ta Afghanistan sun kashe wani dakarin kungiyar ISIS sannan suka kama wasu da dama a wani samaman da suka kai da dare a wasu sansanonin kungiyar mayakan da ke daura da iyakar kasar Iran wannan aikin soji da aka yi a lardunan Herat da Nimrus da ke yammacin kasar an auna ne kan abin da aka kira wata muhimmiyar gamayya ta reshen kungiyar ISIS da aka fi sani da ISIS Khorasan a cewar wata kafar labarai mai nasaba da Taliban a yau din nan Juma'a kungiyar sa ido kan sha'anin muhalli ta zargi wani sabon kamfani da ke Mexico jiya Alhamis da saba dokar kasa da kasa kan cinikayya ta wajen sayar da wani sanadarin inganta lafiya wanda ake yi daga wani kifi da ake samu da kuma aka hana sayar da shi saboda yana fuskantar shudewa
to masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniya mu David ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe